أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي هك بركة مدسادوا أو أن مسلتي ميتار البركة Masjidu Uthman Masjidu Khulafa'ur Rashidin dan ci gaba da karatunmu na Mawadda ta Imam Malik rahimahullahu ta'ala wannan shine majalisin mu na 16 a cikin karatun wannan littafin muna 24 ko mun manta ba 24 ga watan Muharram hijira daga garin Makka zuwa Madina 1447 wanda ya daidai da ga watan bakwai a kalandar Bature 2025 idan ba a manta ba sati da ya gabata mun tsaya a ƙarshen babi wanda yake mana bayani game da mutumin da ya taba gaban shi lokacin da ya arwalla yaya hukuncin arwallar shi take mun yi dogon bayani akan mas'ala ce wanda malamai suke da sabani akan ta mun karanta hadisin Busra mun karanta hadisin Talqa da wa'an siriwayoyi wanda aka samu daga cikin manyan tabi'ai daga na manzo Allah sallallahu alaihi na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mas'ala ce wadda sosai ina kyauta ta mun manta ba nayi dogon bayani a cikin sabanin da malamai suka samu haka ne malam Sayyiru kinan ba bukata sai an dawo insha Allah ala ai mun sani ga abin da ya wakana tsankanin sabanin da aka samu tsankanin malamai Imam Malik yana ganin ai arwalla wajibi ne game da mutumin da ya taba gaban shi lokacin da ya arwalla kenan arwalla taba gaban shi yana iya warware mai arwalla yadda kasancewa mun yi bayani akan hada mafi rinjaye kamar yadda malamai suka ta yi hatta da fatawoyin malamanmu na nan kusa da mu suna bayani akan dai ya kasance biduni ha'ilin ne ba wani shamaki tsankaninka da kai da gabanka idan ka taba ta kan yi ka ji dadi shi kuma da amma miye mazannar da ake yi duk abin da zaka taba in dai zaka ji dadi to da kai yuwal a ce maziyi ya huto shi ko maziyi dai ne daga cikin abubuwan da suke warware arwalla kina in dai kuma babu wani ha'il tsankanin shi to wannan kuma babu hira a ce wannan kuma haka idan muka dauka zan mu gani mas'alar warware arwalla kamar yadda malamai suke bayyanawa da kai ahdathun wa asbabun abu biyu ne suke iya warware maka arwalla da kai hadasi kuma da kai sabubban da suke janyo wannan hadasin idan da za a samu ɗaya daga cikin su to wani yana iya warware maka arwalla hadasi shine ko kai bayan gari ko kuma kai hutsari ko kuma wani abu daga gaban kai huto ko wani abu daga bayan kai hutuwa alai dai an fahimta ko maziyi ko wadiyi ko kuma maniyi wannan dukkan su sun warware maka arwalla wajibin ka ne sai ya wannan in ya kasance mun wannan ne maniyi ne wajibi ne ma sai kai wanka akan shi shi kuma asbabu shi shine duk abinda kamar misalin abinda zai janyo maka barci ya abinda zai janyo maka arwallaka ta warware misalin barci wanda kai mai yauni kaga wannan ai sababi ne daga cikin sababban da yake iya sanya maka arwallaka ta warware barci wanda kai mai yauni ai mun karanta anan a wannan majalisin na karatun wannan na mawadda barci idan ya kasance a zamanin ne zaka yi shi kamar yanda malamin Imam Malik ya kawo da dalilai nunun baya ɗaya daga cikin wanda suke karya arwalla barci wanda zaka shinhude ko kuma wanda ana sa ran ko kuma ka daga kahuwan ka sama kai barci a wannan halin dan ma ana kyauta zatanmi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayyana mana al-ainu ka'usa lokacin da aka ce ido ya like to wa kasan hu budewa take yi to in dai kai zaman da zai iya sanyawa wani abu ya wuce daga kasan to wannan amma ana kyautata maka zaton wajibinka ne sai ka maimaita arwallaka arwalla ta warware ko kuma misalin mutun ne ya taba matar shi kaga ta taba matarka da kai mazanna ta mi ta jin dadi da kai ruwayoyi nan gaba zan mu karanta babi wanda zai mana bayani akan arwalla ga mutumin da ya sambaci iyallen shi zamu zo zamu yi bayani akan sabanin da malamai suka zo akan shi mutumin da ya taba matar shi kaga ana kyautar zatan dan me ya sanya ya taba ta dama wurin jin dadin shi ne ya taba da ya taba dama yana kyautar zatan ya samu jin dadi ne kaga wannan da kai mazanna yana daya daga cikin asbabu wanda suna iya warware arwalla da kai mazanna ko abin zato na daga wani abu ya huto daga gabanka idan kai huto ko ya riga ya lalata arwalla kuma can baya malam ya mana bayani ya kawo mana babi akan mutumin da manzi ya huto mai ya hukunta arwallar shi take kaga ya maka bayani ya kawo masalan aliyu ga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hudi mai yace mai ga abinda za yi idan manzi ya huto daga gaban shi kuma mun yi bayani akan me yake sanyawa manzi ya huto shine aslan shi manzi ma yanda malamai suka arrafa shi shi shine wani ruwa ne wanda yake ma'un raqiqun sa'i ma'un raqiqun kamar yanda wannan alqadi iyadi ya fassara shi yake cewa wani ruwa ne wanda yake kakkaura wanda yana hutawa ne game da mutumin da yake da lahiya a jikin shi mara lahiya bai yi wa ya samu hakan yace game da mutumin da yake da lahiya yace amma dai a wani hali yake zawa indal iltizazi bin nisa lokacin da mutum yake jin dadi da mace ba irin dadi ba wanda ya kai ba muntaha ba a dadi ne ka kusance ta ne ko ka sambace ta ne kai wannan ma yana zamne yana tunaninta hakan zai hutar mai to wannan idan ya huto kuma wajibi ne kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana wa wannan me yake suna mai qadad bin al-aswad ya hudi wa aliyu bin abi talib kamar yanda aliyu bin abi talib ya nema ga miqdad ya tayi hudi wa manzo Allah ya nemi fatawa a gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kiran masalan shahun gaba in dai mutun ya shahi gaban shi ba tare da wani ha'il ba kiran da kai mazanna ta wani abu na jin dadi ya same shi kiran wannan yana iya warware mi arwalla qata'an amma dai da kayanka ne da tuhakka ne ko kuma a da wani abu a hannunka ne ka taba duka wannan ba wani abu ko kuma a wani kaikai ne ya faru ka sosa wannan duka wannan babu hira a ce ya warware maka arwalla ai da amma da menene mazanna ne na idan ka taba yin dan ka ji dadi dalilin jin dadin kuma yana iya warware arwalla wani abu ya huto maka wannan abun kuma da zai huto shine zai iya warware maka arwalla wallahu ta'ala a'lam masala ce wadda zure sosai malamai sun yi sabani akan ta idan ka dauka ka gani hada mafi rinjaye koda ka taba gaban naka ai mun kawo hada ta Ibn Taymiyyah da sauran malamai wanda suka kawo suke cewa ai masalan ma mustahabbi ne in dai ka taba in ma kun mustahabbi ne in kai to ka kyauta in baka yi ba wani abu da zai iya taba maka ko ya warware maka arwallaka dalilin ka taba gabanka mun yi bayani akan hadisi guda biyu wanda malaman suka kawo suka yi sabani akan su da kai hadisin wannan talq ko wanda muka kawo wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce mai wannan inna ma hiya bid'atun minka ai wannan mutum ne ya taba yayi arwalla ya taba gaban shi yake ce ai wannan ai wata tsoka ce daga cikin ka wani abu bane ba wannan ba akwai kuma hadisin busra wanda shi wannan marwan ya kawo yake cewa shi busra ta bashi labari daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta tabbatar mai lalle taji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan ɗayan ku ya taba gaban shi to wajibi ne ya wanke ya sake ya maimaita arwallar shi saboda arwallar shi ta riga ta warware to kai wannan bangaren mu malaman ko bangaren malaman usul in dai aka samu irin wannan ta'ahurut aka samu cin karo tsankanin hadisi guda biyu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko nassi guda biyu imma alqur'ani ko kuma sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aslan a wurin malaman ko mazhabin ahlus sunna wal jamaa babu ta'arud a cikin nusus ba wani nassi wanda zaka samu ka ce ai manzo Allah ya ce kaza kuma manzo Allah ya ce kaza da kai cin karo a ciki a'a rashin fahimta ko kuma a rashin karancin ilimin ka shi yake kawowa ka ringa ganin da kai cin karo a ciki saboda malaman usul sun riga sun tabbatar ai sai mas'ala mai sauki ce in ka samu kana ganin da kai ta'aru da kai cin karo tsankanin nassi guda biyu na farko sai ka leka yaya ingancin wannan nususi yake kamar misalin sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kawo maka sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka leka ka gani wannan sunnan wacce ce mafi ingantuwa akan daya wannan ita ce ingantatta wannan kuma da'ifa ce qat'an kai tsaye ba wani tantama ko muzakkarin jayar da sunna wanda take ingantatta akan sunna wanda take ba ingantatta ba kidan wannan hadisi wanda yake dha'ifi sai ka maida shi gehe hadisi wanda yake ingantacce ka dauke shi kai aiki da shi idan kuma ya kasance maka a'a ai hadisan dukkan su guda biyu dukkan su ingantattu ne misalin dukkan su hadisin Imam al-Bukhari ya hutar da su to ya zaka yi anan me zaka yi anan sai ka yi aljam sai ka hada wannan hadisin da wannan hadisin inda kai karinar da take sanya ko da kai abin da zai iya sanya a hada wannan hadisin saboda shi da ma kullum malaman usul suna cewa aljamu aula min at-tarjih a hada hadisan guda biyu ayi aiki da su wannan yazo akan ma'anar shi kaza ne wannan yazo akan ma'anar shi to mu hada su kowanne mai aiki da shi yace yahi da ayi tarjihin daya a rinjayar da daya a bar daya idan kuma ba a iyawa la yujadu imkanul jam'i bai yiwa a hada wannan hadisan guda biyu to me za a yi anan sai a leƙa a yi nasikh da mansukh sai mu leƙa mu gani to wanne ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara hada kakama wannan misallan wannan hadisan guda biyu wanda manzo Allah tan ya ce ba wani abu ai wata tsoka ce daga gangar jikinka hadisin busra kuma yace mata duk wanda ya arwallahi duk wanda ya arwallahi ya taba gaban shi to ya sake arwallar shi kaga idan ka dauka shi talq talq sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda lokacin da manzo Allah ya shigo garin Madina ya zo garin Madina da shi aka gina masallacin manzo Allah ya mai umurni ya koma garin su yayi ma manzo Allah baya ya karbi musulunci amma dai bai samu ba damar zama ba gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya kare miso yayin shi an karantar da shi abin da ya cancanta ya kama hanya ya koma garin su kaga wannan me yake nuna maka a harkon hijira ne talq manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hudi mai wannan hadisi ai inna ma hiya bid'atun minka ita kuma busra ita bata manzo ba ma sai can karshen rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya zo ya hudi mata haka yake ce mata wanda ya arwalla wanda ya taba gaban shi to sai ya maimaita arwalla kaga wannan kaga anan muna da hadisin da zamu iya rinjayar da wancan akan wancan kiran kaga wannan ya shahi wancan saboda dama me hukuncin nasakh shine ya kasance abinda zai shahi wancan tsohon hukuncin ya jinkirta akan wancan tsohon hukuncin wannan an yi shi a shekara ta farko wannan an yi shi a shekara ta biyu kenan idan muka samu nassi na shekara ta biyu ya shahi hukuncin shekara farko ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to in kuma ba ya yi ba ba a fahimci ba wanne ne farko wanne ne karshe a lokacin nan me za a yi sai a yi tarjihi tsakankanin wannan nususai shi kuma tarjihi malaman usul sun kawo hanyoyi kusan 60 wanda he ka karance sa sannan zaka iya rajjahawa in kaga malami yana ce maka a muna ganin wannan masala kaza shine mafi rinjaye wai ba a wai ba ba haka kurum boye tsakar rana ba ya leka a to mu dan muna malikiya in an ce wannan malikiya ya wadi kurum wannan shine daidai wannan ba daidai bane ba a shi ma turqut tarjih karatu ne mai zaman kanshi ka karanta ka ga yaya ake yin tarjihi kurum tsakar rana ba ka zo ka ce ba a tun daga wani ya ce kaza wani ya ce kaza wannan dan dadin sunan shi a wannan dan shi ne iyayen mu suke kan shi kurum shi zamu rinjaye a wajibi ne sai da dalilai kwakwara wanda zai tabbatar maka lalle wannan hadisin ko wannan hukuncin ana iya rinjayar da shi akan wancan hukuncin ko kuma wannan hadisin a rinjayar da shi akan wancan hadisin to kuma idan aka yi nema ayi tarjihi aka rasa yanzu me za a yi ayi tawqufi yanzu duka wannan hukuncin guda biyu sai a tsaya a dakata yanzu kuma malamin sai shiga cikin nema ya za a yi yanzu a samu hukuncin wanne za a rinjayar ko kuma a'a ya asiya ainihin ma sunnar take wacce ce ingantatta wacce ce yanzu dai dogon bayani ko dogon bincike ne yanzu a shiga tunda an yi tawqufi har sai an samu tabbacin insha Allah zamu tashi masala an gane ko zamu tashi kan babi na 16 kuma shine darasin mu na 16 malai yake cewa babul wudu'i min qublatir rajuli imra'atahu babi wanda zai mana bayani akan idan mutun ya sumbaci matar shi yaya hukuncin arwallar shi mun san abin da ake cewa sumbata shine mutum ya sumbaci matar shi lokacin da ya sumbace ta he ya kawo imra'atahu sai ya kaidin matar shi ba wata mata ba bai ce diyar shi ba bai ce kanwar shi ba bai ce matar shi ba bai ce wannan in shi ba wannan yar uwar shi ba wanda take muharramar shi ba sai malai ya kawo ya ce imra'atahu idan mutum ya sumbaci matar shi yaya hukuncin arwallar shi take. Malik yake cewa haddathani Yahya an Malik an ibn Shihab an Salim bin Abdullah an abihi Abdullah bin Umar annahu kana yaqulu qublatul rajul qublatul rajul imra'atahu wa jassuha bi yadihi minal mulamasa faman qabbala imra'atahu aw jassaha bi yadihi fa 'alayhi al-wudu. Wannan riwayar daga Yahya bin Yahya Al-Laythi daga Malik daga Ibn Shihab daga Ibn Shihab shine Az-Zuhri wanda mun riga mun san shi Muhammad bin Muslim bin Ubaydullah bin Abdullah bin Shihab bin Abdullah bin Haris wanda ya mutu shekara ta 125 daga hijira daga garin Makka zuwa Madina. Yake cewa an Salim bin Abdullah daga Salim dan Abdullah bin Umar Al-Adawi ibn Jikan Abdullah Jikan Umar bin Al-Khattab dan Abdullah bin Umar wanda ya mutu shekara ta 125 daga hijira daga garin Makka zuwa Madina. Yake cewa an abihi Abdullah bin Umar daga baban shi Abdullah bin Umar tabaka ta harko na masu rawaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ɗaya daga cikin manyan masu rawaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya mutu shekara ta 73 da hijira daga garin Makka zuwa Madina. Yake cewa kana yaqulu Salim yake cewa naji ma'aihina ya kasance yana faɗa yana cewa qublatul rajuli imra'atuhu mutun sumbatan mutun matar shi ko sumbatan namiji matar shi wajas suhabi yadihi da taba ta da hannayen shi minal mulamasa yana daga cikin mulamasa. Al mulamasa shine jima'i kamar yadda Ubangiji can yake bayyana mana aula mastumun nisa'a falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba mutun ne ya tahi ya sadu da iyalan shi tunda aya a ma'anar da tazo shine mulamasa. Abdullah ibn Umar sai ya dauki ma'anan alqubla sumbatan mace shi ma yana ɗaya daga cikin mulamasa yana ɗaya daga cikin jima'i. Amma mafhumin Abdullah ibn Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa fa man qabbala imra'atuhu to hukuncin yanda yake duk wanda ya sumbaci matar shi aw jassaha bi yadihi ko kuma yayi wasanni da ita da hannun shi ko ya taba ta da hannun shi fa alaihi alwudu arwalla ta zamanto wajibi akan shi. Wannan idan muka koma zan mu gani mafi yawan malaman fiqhu sun tafi akan lalle taba mata ko sumbatan mata yana ɗaya daga cikin mulamasa shine mulamasa kuma shine jima'i kamar yadda Abdullah ibn Umar ya zartar da hukunci shi ma wannan yana ɗaya daga cikin mulamasa kamar yadda Imam Malik ya tayi akan haka Imam Shafi'i ya tayi akan haka haka wata wa'ansu faɗa daga faɗan mazhabin Abu Hanifa sun tayi akan shi ma wannan yana ɗaya daga cikin mulamasa lokacin da mutun ya sumbaci matar shi to arwallar shi ta riga yi ta warware duk da kasancewa Abu Yusuf ɗaya daga cikin manya-manya almajiran shi Imam Abu Hanifa yana ganin baya yuwa a ce idan mutun ya sumbaci matar shi a ce wai arwallar shi ta warware yace illa bil mubashara yace sai dai an yi gaba da gaba tsankanin shi da shi da matar shi yace in wani abu ya huto shi ma daga gaban shi idan wani abu bai huto daga gaban shi ba arwallar shi tana nan daram da kam kamar yanda ya bayyana. Haka shi ma idan muka dauki mazhabin Imam Malik akwai faɗa wanda suka yi sun bambanta tsankanin taba mace al mulamasa taba mutun ya taba matar shi suke cewa wa rajulun idan ka koma cikin akhdari ai yana wannan walamsul mar'ati in qasadan lazzata aw wajadaha. A mazhabin malikiyya shine lokacin da mutun ya taba mace sai suka bambanta taba macen ala wajhi lazza ko kuma ala ghairi wajhi lazza ya taba ni ba dan ya ji dadi ba. Misalin mutumin da ya wanka wa matar shi mari yana da arwalla an ce kuma arwallar shi ta warware shine su ma a mazhabin maliki ya suka rarraba tsankanin su da kai riwaya wadda aka kawo yake cewa idan mutun ya taba matar shi a halin da yake neman jin dadi da ita shi sanya nan ma shi ma Abdullah ibn Umar sai ya kawo yace man massa imra'atahu ko qabbala ar-rajula imra'atahu mutumin da ya sumbaci matar shi tunda matar ka ce ai maqsudun bil ladza wannan maqsudatun bil ladza ita da ma iyallanka ai an yi ta ne da ma ko an kawo maka ita ne dan ka mora ka ji dadi da ita to shine wanda ya mori ko wanda ya taba matar shi ana kyautar sa ya taba ne dan mi dan ya ji dadin ta to kana da arwalla to lokacin da ka taba ta dan ka ji dadin ta da kai mazanna da kai zatan wani abu ya fito daga gaban ka to idan kuma ya fito mun sani da ma wannan yana daya daga cikin hadasi
shi sanya ai muka kawo bayani muka ce ai suna waqidul wudu ahdasun wa asbabun da kai hadasi da kai kuma sabubban da suke iya kawo hadasin kenan taba matakka dan mi dan ka ji dadi wannan yana iya warware maka arwalla tunda kai mazanna ta jin dadi shi sanya suka kawo suka ce a in dai ya kasance ya taba ta ne ba dan wannan ba ba dan jin dadi ba misalin wani ciwo ne ta ji yayi arwalla zai ta yi masallaci sai ta ce da Allah wani fesa mun turare ka goge mini ko yi mini fansuma kaga wannan wani hali ne wani daban ba mazantan a dinga cewa a ko ya ta yayi ne dan ya ji dadi kaga wannan ba a ce me ba a wai warware arwalla ha ha ya shigo ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yana azumi ba yake sumbata Aisha ba kuma dalili wanda yake ƙara tabbatar maka kamar yanda Imam Nakhai da Imam Malik suka kawo akan lalle wannan suka raba tsakankanin sumbatan mace ko taba mace lokacin da mutun yake da arwalla in dai yayi ne dan ya ji dadi wannan arwalla ta riga ta warware in kuma yayi ne ba dan ya ji dadi ba arwallar shi tana nan daram dakam da kasancewa mazhabin Shafi'iyya sun taya akan in dai ya taba sawa'un ya ji dadin ko bai ji dadin ba arwallar shi ta riga ta warware su malikiya da imamun nakhaiya sun kawo dalili sun kawo hadisin Aisha radiyallahu anha shi tabbata a gare ta hadisi ne wanda yake ingantacce yake cikin sahih bukhari Aisha take cewa kuntu anamu baina yaday rasulillahi sallallahu alaihi wasallama na kasance ina barci gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsaye yana salla yace take cewa kawuwa na suna huskantar alqibla yace fa iza sajada ghamazani Aisha take cewa idan manzo Allah ya sujada yi a kawuwanta alqibla idan yayi sujada yace sai ya dauke kawuwanta kuma idan ya tashi daga sujada sai ta miro kawuwanta haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaga wannan yana cikin halin sallah ne yake taba yallan shi aina an samu mula masa amma dai nan a cikin sallar ala qasdi lazza ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake taba ta to kaga a wannan halin wanda ya taba matar shi dan jin dadi lokacin da yake arwalla yake da arwalla to arwallar shi ta riga ta warware saboda da kai yuwal wani abu ya huto daga gaban shi shi sanya nan malai ya kawo yake bayanin duk da kasancewar maganganu wanda malamai sun tayi shi Abdullahi ibn Umar ko ala wajhi lazza ko kuma ala ghairi wajhi lazza wajibi ne mutun yayi arwalla saboda me saboda Abdullahi ibn Umar ya dora hukuncin akan hukuncin mula masa shi kuma hukuncin mulamasa ubangiji ya bayyana mana aulamastumun nisaa ko kuka tahi kuka taba ma iyallanku nan almulamasa da tazo dukkan malaman tafsiri sun tayi akan mulamasa abinda ake nihi da ita shine jima'i in dai mutun zai sadu da iyallan shi to wannan wajibi ne sai yayi mi sai yayi wanka arwalla ta riga ta wai ba ma abinda zai gyara mai tsarkin shi in ba wanka ba to shine nan Abdullahi ibn Umar ya tahi akan mas'ala almulamasa shine aljima kenan duk wanda ya taba matar shi shine wajibi ne sai ya wannan to shine mamnan malamai suka yi togaciya akan a'a ai mas'alan yu'idul wudu'a idza qasada al-lazza shi wannan wanda ya taba iyallan shi in dai da niyyar jin dadi ne ya taba iyallan shi ya sumbace ta ko ya taba ta yayi wasa da ita a lokacin da yake da halin yake halin mai arwalla to wajibi ne sai ya saki arwalla amma dai ya zo ne kurum wani abu ya shigo zankanin su ya taba ta ko kuma a ya amshi kile ko kuma zai hute mata ya sumbace ta wannan dukkan shi baya warware mata baya warware mai arwalla yake cewa wa haddathani an malik annahu balagahu anna abdullah ibn mas'ud kana yaqulu min qiblati ar-rajul imra'atuhu al-wudu' yake cewa daga malik lalle labari ya cimme Abdullahi bin Mas'ud ko yace Abdullahi bin Mas'ud ya kasance yana hada yana cewa min qiblati ar-rajuli imra'atuhu al-wudu' yace na daga sumbatan miji matar shi yana wajabtar da arwalla me ma'anar kenan duk wanda duk mijin da ya sumbaci matar shi to arwalla ta hawo kan shi وحدثني عن مالك عن ابن شهاب انه كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء daga مالك daga ابن شهاب الزهري yace ya kasance yana hada na daga sumbatan mutun matar shi arwalla tana wajabtuwa akan shi min qiblatir rajuli imra'atuhu alwudu lokacin da namiji ya sumbaci matar shi to sumbatan nan tana iya wajabtan mai da arwalla
wannan kenan ga wanda suka dauki ma'anar al-mulamasa ana nihi da jima'i kenan duk lokacin da mutun ya sadu da iyallan shi kenan in aka dauki ma'ana kamar ma'anar da Abdullah ibn Umar yake cewa ai ta'uddu min al-mulamasa sumbata da taba jikin matanka ana lissafa shi ne daga cikin mulamasa shi sanya duka umuman malumai da suka tayi akan wannan mas'ala shine ya kasance su ma sun kawo to gaskiya suna bayani suke cewa ai imra'atahu matar shi kamar yanda muka yi bayani shine da kai mazanna ta aji dadi ga wannan mata idan an ji dadi kuma wannan wajibi ne ana sa ran jin dadin nan zai iya aihuwar da wani abu shi kuma abin da ya aihuwar yana ɗaya daga cikin abin da suke warware arwalla dan me yasa ba a kawo ba mutumin da ya sumbaci ma'aihiyar shi ko ya sumbaci kanwar shi ko ya sumbaci wannan aka ce shi arwallar shi tana nan ai inda ita ma wannan tana warwarewa to ka gani da an kawo kenan wannan menene ala wajhil lazza kenan matan ma ya kasance an yi ne dalilin me dalilin jin dadi qala nafi qala malik وذلك احب ما سمعت الي نافع yake cewa yace imam malik ya hudi mana yake ce mana wannan shine mafi soyuwa abin da naji na daga hukuncin wanda ya taba matar shi mutumin ko mijin da ya taba matar shi yana nuhata jin dadi da ita arwalla ta riga ita warware wallahu ta'ala alam babi na ga malik yake cewa babul amali fi ghuslil janaba babi wanda zai mana bayani akan abin da ake aiwatarwa lokacin da ake wankan janaba shi kuma wankan janaba ba komai bane ba illa ta'mimul badani bil ma'i bi niyyatin shine a gama dukkan gaggar jiki da ruwa amma dai da niyya niyya zan yi wankan janaba a wani hali ka gama a yaya ka gama wannan dukkan su idan kai wankan janaba ake kiran su ina fata an fahimta misalin teku ne ko ruwa ne na shiga tabki janaba ta kama ni daga na shiga na huta in na huto arwalla zan yi nayi wanka na ga janaba in dai da niyya na shiga saboda mi ya gama mun dukkan jiki wannan shine fada mafi rinjaye da malumai suka tayi akan ta wankan janaba madama kurum an hada gangar jiki da niyya to wanka yayi misalin ina iya shiga ban daki in saba soso da sabuli in yi wanka na ina karewa sai in bude famfo tsantsafa ya shi ya bani ya zub ya bi dukkan jiki na ya wanke wanka na yayi amma din me yayi alwajhul akmal shine mutum yayi mi yayi shi abinda yayi al akmal wal afdal shine yayi shi irin siffa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yi kamar yanda hadisin Aisha hadisin Maimuna haka wa an sa hadisi suka zo suke karantar da mu inda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana yin wankan shi na janaba malai yake cewa haddathani yahya an malik an malik an hisham bin urwa an abihi an aisha ummul mu'minina anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kana idza iktasala min aljanabati bada bi ghasli yadayhi thumma tawadda'a kama yatawadda'u lis-salat thumma yadkhulu asabi'ahu fil ma'i fayukhallilu biha usula sha'rihi thumma yasubbu ala ra'sihi thalath gharafat bi yadayhi thumma yufidu al-ma'a ala jildihi kullihi wannan hadisin daga Yahya bin Yahya al-Laythi daga Malik daga Hisham bin Urwa bin Zubayr yarda rahimahu Allah ta'ala wanda siqani faqihun dida wa an su daga cikin malamai kamar Ibn Hajar ya ce rubbama yudallis ya mutu shekara ta 144 hijira daga garin Makka zuwa Madina yake cewa an Urwa bin Zubair bin al-Awwam bin Khuwailid bin Asad al-Qurashi al-Asadi yana ya mutu shekara ta 93 da hijira daga garin Makka zuwa Madina siqani faqihun mashhurun yake cewa an Aisha ummul mu'minin daga Aisha uwan mummunai as-siddiqa ya siddiqi yarda Allah shi tabbata a gare su wanda ta musu shekara 57 58 da hijira daga garin Makka zuwa Madina mafi ilimin fiqhu na daga matan duniya take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kana idza iktasala min aljanaba lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan zai yi ko idan yana yin wanka na daga janaba dan janaba ta kama shi yayi niyyar yin wanka me yake yi bada abi ghasli yadayhi yana fara wanke hannayen shi summa tawadda kama yatawadda lis-salati sannan yayi arwalla kamar yanda yake yin arwalla na sallah yake cewa summa yadkhulu asabi'ahu fil ma'i sannan ya sanya hannayen shi a cikin ruwa yace fa yukhallilu biha usul sha'rihi yace sai ya tacca kuda ko ya tsatsehe mabubbuga ko wannan asalin gashin shi kinan yana sanya ruwa sai ya takuda kan shi da abinda wannan ruwan ya dauko na da ko daga abinda hannun shi ya dauko na daga ruwan nan shine yadkhul asabi'ahu fil ma'i yana sanya yatsotsin shi a cikin ruwa yace sannan yukhallalu fi biha usul sha'rihi sai ya tacca kuda ko ya tsatsehe asalin gashin shi kenan ko kan shi dukkan shi yace summa yasubbu ala ra'sihi salasa ghurafatin sai ya kamfato ya kwararawa wannan kan nashi ruwa hasso uku kenan kamfata yake idan ya kafada sai ya zuba wa kan shi ruwa yace summa yafidul ma'a ala jildihi kulli sannan ya kwarara ruwa a dukkan gangan jikin shi wannan ita ce siffa ta wankan janaba na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaga nan idan ka dauka zaka gani Aisha ta lakkase mana yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin wanka na warko kurma abinda yake yi shine zai wanke hannun shi idan ya kasance makayi ne diddan kadda ya bata ruwan wannan kadda ya bata ruwan da yake ciki saboda ana da kai mazanna na najisa a hannun shi kenan yana karkatawa idan ya karkata sai ya wanke hannun shi da makayin idan ya wanke hannun shi kamar misali a so ne aka kawo maka ruwan zaka karkata ba zaka sanya hannunka ba yana daya daga cikin siffa ta arwallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana karkatawa idan ya karkata sai ya wanke hannayen shi so uku to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana farawa da wanke hannayen shi idan ya gama wanke hannayen shi yana wanke gaban shi da dukkan inda wannan najasar ta taba ko duk inda maniyin nan ya taba wannan shine siffa ta arwallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan siffa ta wankan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan shi sai yayi arwalla irin yanda yake yin arwalla ta sallah arwallar da aka shar'anta mana lokacin da zamu yi sallah yace sannan ya sanya hannayen shi ko yatsotsin shi a cikin makayin da yake wankan da shi sannan ya huddo sai ya dora ko ya cakuda dukkan ko asalin gashin shi kenan yukhallal shine kana iya daukan shi yana tsatsehewa kenan ya sanya ya cakura dukkan kanshi yace sannan ya subbu ala ra'sihi salasu gharafatin bi yadihi sai ya kamfato ruwan sai ya zuba akan shi hasso uku sannan mi sannan yufidul ma'a ala jildihi kullihi sannan ya zuba ruwan a dukkan sauran a dukkan gangan jikin shi sai ya kwaza ruwan a dukkan sauran gangan jikin shi wannan kuma kada ka manta sai an tucudanya riwayoyi na gaba za su tabbatar mana iyaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi kaga wannan ya bayyana maka da kai arwalla a cikin wannan wanka wa haddathani an malik an ibn shihab an urwa bin zubair an aisha ummul mu'minin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yaghtasilu min ina'in huwa al-farq min al-janaba daga malik daga ibn shihab az-zuhri wanda ya mutu 125 yake cewa an urwa bin zubair daga urwa bin zubair bin al-awwam wanda ya mutu 94 92 93 ga karkashin sabanin da malaman tarajum suka yi yake cewa daga aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta uwan mummu ne take cewa kana ya gatasilu lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin wanka min ina'in na daga wani makayi huwal farqu wannan ina wannan makayin ana kiran shi da alfarqa alfarq shine wanda yake da miqdarin sa'i guda uku muddi nawa kake samu muddi guda 10-12 ko ga hudu so uku nawa wannan shine yake wannan shi sanya suka ce ridil wanda yake daukan wannan 16 ridil shine zai baka sa'i guda uku ko kuma ya baka muddu guda 12 wannan da shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake wankan shi shine abinda Aisha ta hodi mana daga janaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana kawo mai wannan bokitin da shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin ko wannan makayin da shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin wankan shi na janaba وحدثني عن مالك النافع أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلهما ثم غسل فرجه ثم مضمد واستنثر ثم غسل وجهه ونضح في عينيه ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى ثم غسل رأسه ثم اغتسل وأفاد عليه الماء. wani hadisin daga Abdullahi bin Umar daga Nafi daga Malik daga Nafi daga Abdullahi bin Umar yake cewa Nafi yake ba mu labari yake cewa Abdullahi bin Umar ya kasance idan zai yi wanka ko idan yana yin wanka na janaba abinda yake farawa da shi bada'a fa afraga ala yadihi al-yumna sai ya fara da karkata wannan makayin da aka kawo mai ruwa wanda za yi wanka ko ruwa wankan shi yake ciki sai ya karkata sai ya zuba ruwa a hannun shi na dama yace fa ghasalaha sai ya wanke wannan hannayen nashi ko ya wanke wannan hannun nashi summa ghasala farjahu sannan bayan ya wanke hannayen shi bayan ya karkata ya wanke hannayen shi yace sai ya wanke gaban shi bayan ya gama wankewar gaban shi yace summa madmada sai ya kurkure bakin shi wastansara ya hayata ruwa summa ghasala wajhahu sannan ya wanke huskar shi wa nadha fi aynayhi summa ghasala yadahu al-yumna yace sannan ya nadha sai ya watsa ruwa ya yayyaho ruwa a idanuwan shi summa ghasala yadahu al-yumna sannan ya wanke hannun shi na hagu yace summa al-yusra sannan hannun shi na dama sannan na hagu summa ghasala ra'sahu sannan ya wanke kanshi summa ihtasala sannan yayi wanka wa afada alaihi al-ma'a sai ya zuba dukkan gangan jikin shi ko ya kwarara mata ruwa ko ya kwaza mata ruwa wannan ita ce siffa wadda Abdullahi bin Umar yake yin wanka da ita. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت لتحفن على رأسها ثلاث حفنات من الماء ولتضغس رأسها بيدها. وأن حديث أن عائشة يرد الله شتبتها أغريتها Malik yake cewa lalle labari ya cin mana an tambaye Aisha akan wankan mace na daga janaba shine Malik wannan Aisha take cewa abinda za ta yi latahfin ala ra'siha thalatha hafanat kinan za ta kwararawa kanta ruwa kwararawa ko za ta kamfaci ruwa ta zuba a kanta har su uku yace wala tudghis ra'saha biyadiha yace sai ta addaghas shine murzawa annan ta murza ga gashin kanta da hannayenta na'am litahfin nan ya sanya litahfinna nan kan mas'ala ce ta mace in za ta yi wankan janaba sai ta warware gashin ta ko kuma ba ta warware gashin ta ba shine nan Aisha take bayani take cewa abin da yake saboda al'amari ne wanda kullun yake maimaituwa ba za ta warware kanta ba wai dan janaba ta kama ta ko kuma dan haida ta kama ta shine abinda zatta yi shi shine abinda Aisha ta bayyana qauluha li tahfinna ala ra'siha thalatha hafanat kinan al-aham kurum takwararo wannan ruwan akanta kamar yanda ya wannan ba lalle ba sai ta wannan ba sai ta murza abinda yayi saura na daga wannan inta ba dan komi ba shi ma dan ruwan ya shiga ya taba asalin gashin ta kiran shine abinda ya wannan inta kuma abin da yake wajibi shi shine abin da yake wajibi a wankan janaba shine gashin asalin gashin wannan ruwa ya taba shi asalin gashin kinan babu da awai wa'inda suke cewa a lalle wajibi ne sai an warware kai lokacin da ake bukata ko lokacin da ake so ayi wankan janaba ko kuma idan haila ta kama mace babin namu na gaba yana da tsawo kuma ina tunanin zan mu tsaya a nan da kai tambaya kamun lokacin namu ya kammala suna kiran kurma abin da yake na mace lokacin da take wannan wankan janabarta Allah sa gashin ta ya yake bata bukatar sai ta warware kiran kurum kamfata za ta yi ta zuba sai ta murza diddan gashin yayi kokarin shiga mi ya taba wannan asalin gashin kiran ya taba fatar kai idan ya taba lissahin ta ya huce kurum ba wani wannan ba sai boyi kowanne ba a ce a kowata tahta kulli sha'ratin janaba kalgashin kowane gashi da kai janaba a kurum abin da ake so shine asalin gashin ya taba ruwa shine kurum idan ya taba ba wani wannan wallahu ta'ala alam shine dai abin da yake wannan inta ai yahi saukin shiga ma in kananin ne ko haka nake sa rai shi kurma abin da za ta yi shine ta kamfata so uku yanda namiji yanda yake kamfata ai kaga zo riwaya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda Aisha ta wadi mana take cewa yana sanya hannun shi yanda yake ba dan komai ba idan ka dauka ala alkitanta ma da kwai maslaha a ciki da kwai neman lahiya saboda duk lokacin da mutun zai dauki ruwa ya zuba wa kanshi ba tare da wata sabika ba tare da ya cuɗa kanshi ba ko ya dan samu damshi a cikin kanshi ba ta kanyu wata jijiya ta tsaya hakan ne ta taba fa ruwa da kai ramuna wankan tabki kurma na ta hina durmi ya bin zuba ruwa ba wuyan kurma ya tsaya haka yana isa TV ina haka to kaga wannan alahiyance shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam he ya sanya yatsin shi idan ya sanya yatsin shi suka dauko wannan damshin sai ya cicca kuda kanshi shine ya yuhallal idan yayi tahlilin gashin shi kamar ya sanya ya cicca kuda a lokacin nan kuma sai ya kamfata sai ya zuba to ita ma mace wannan hukuncin gare ta ba bukata a ce sai tana da ko ita warware idan janaba ta kama ta ko idan haila ta kama ta sai ta warware kitsan da gare ta kurma abinda za ta yi shine za ta kamfata ta zuba sai ta murza yanda ruwan zai isa zuwa ga asalin gashi shikenan ta biya ma bukan ta sabke wannan inta na'am baka bukata in dai kai niyya aslan abinda ake kira da janaba shine ta'mimul badani bil ma'i lakin biniyya shine mutun ya gama dukkan jikin shi da ruwa dalilin abinda ka aikata ko dalilin abinda ya huto maka na daga mani idan ka gama jikin ka dukkan shi da ruwa da niyyar wankan janaba in ka yi shikenan ka wadatas amma dai muka ce abin da yake fadala abin da yake kamala shine ka dauki siffar da aka ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin wankan janaba da ita shikenan ka wanda shine abin da yake ka gani al-khashi aka bayyana maka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga yanda yake yin wankan shi in aka kawo mai abin wanka yana karkatawa ya wanke hannun shi saboda da kwai mazannar da kwai wani abu wanda bai dace ba a lawwasa wannan ruwan da shi ba kuma wai ba wannan ba a haƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya huta nan ba dan shi dan mu ya karantar da mu ka tashi daga barci baka san ba inda hannunka yake yi wannan manzo Allah ya umurce mu yace mana duk lokacin da muka zo yin arwalla kada mu tsoma hannaye mu cikin ruwa sai mun karkata mun wanke shi su uku sannan mu sanya asalan su ai can sun kasance suna yin arwalla ne a cikin wani makayi ba sahani bane ba irin yanzu yanda gare mu ba abinda suke yi za a kawo makayi da ruwa a cikin shi ka karkata ka wanke to shi ma nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka riwaya ta Abdullah ibn Umar ya kasance yana karkatawa in ya wanke hannayen shi yanzu me yake yi sai ya wanke gaban shi akwai riwaya ta Aisha wanda Imam al-Bukhari da Muslim sun kawo ta yana karkatawa in ya wanke hannayen shi sai ya wanke gaban shi da duk inda ake sa ran shi wannan maniyin ya taba idan ya wanke ya gama sai yayi arwalla irin yanda yake yin arwalla ta sallah bayan ya gama arwallar shi a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya yana jinkirta wanke kafa idan yayi shafa akai ya shafa a kunnan shi sai ya jinkirta wanke kafa shi ma ba dan ko wani bashabi da maslaha bandakunan su ba irin bandakunan mu bane ba yanda yanzu ka samu bandaki da karo da siminti ba a su cikin kasa ne
to dalilin me ya sanya ka jinkirta saboda in ka gama wannan kasar da ta wuce saboda ka kwaza ruwa a jikin ka wannan ruwan kuma sai ya bugi kasa sai ya sake hiya ta do kasa kuma akan ina zai tsaya akan kahuwan ka zai tsaya in ka gama kaga kai economizer ruwan ka kuma kafa ta huto fes shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan yayi arwallashi irin arwalla ta sallah kana iyawa da koyi riwaya da tazo ya gama arwallashi kaga wannan riwaya yayi arwalla tsaf irin yanda yake yin arwalla wanda aka shar'anta mai idan ya tashi yin sallah in ya gama a waccan wata riwaya kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jinkirta wanke kafa bayan yayi shahwa ta kai ya shahwa a kunnan shi sai ya sanya yatsotsin shi a cikin wannan makayin sai ya huto da su kaga sun dauko damshin ruwa he ya takula kanshi yuhallal sai tahlilin kanshi kenan ya gama kanshi da wannan yatsin nashi idan ya gama ba dan komai ba saboda ruwa ne zai kwaza akan nashi idan ko ka kwaza ba a samu ba damshi ba to takan yi a samu matsala a cikin ka idan yayi hakan sai ya kamfato ruwa ya zuba akan shi ƙara kamfatowa ya zuba ya ƙara kamfatowa ya zuba har sau uku idan ya gama haka a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kwarara da kai riwaya ta Aisha da kai ta Maimuna sai ya kwarara ruwa ya cuccuda bangaren hannun shi na dama dawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam komi idan yana yi yana harawa ne da dama idan ya zuba dukkan bangaren shi na dama ya wanke shi sai ya dawo bangaren shi na hagun ya wanke wannan kafar da bai ida wanke ta ba sai ya wanke ta idan kuma ka riga ka wanke kafar ka a can khalas shikenan ka gama wankan ka sai ka huto bakka bukatar sai ka maimaita wata arwalla dan yin wata sallah saboda wannan wankan da kai ya dauke maka komai ita kuma riwaya ta Abdullah ibn Umar ka gani abin da ya wadi maka abin mai sauki ne yace ga yanda yake yin wankan shi shine idan ya tashi yana yin arwalla yana wanke gaban shi yana wanke hannayen shi ya wanke gaban shi bayan ya wanke gaban shi yayi arwalla irin yanda yake yin arwalla ta sallah yace idan ya wanke hannayen shi dukkan su na dama da na hagu yace a lokacin nan me yake yi yace sun magtasala a lokacin nan sai yi wanka yanda yake yin wanka yace sai yi wanka ya kwaza ruwa a gangar jikin shi sannan ya wanke kafawan shi shikenan ya gama wankan shi alhai abu ne wanda yake mai sauki in baka samu madama haka ba misalin kana iya shiga kai wankan ka tsaf irin yanda kake yin wanka na jin dadi bayan ka gama sai ka dau niyya yanzu wankan janaba za ka yi ka bude famfan ka ya zuba ya wanke duk kunhar da ka tada a jikin ka ka gama wankan janabar ka ba wanda zai ce maka wankan janabar ka bai ba madama ka dau niyya za ka yi shi sai dai me kai irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanda ya karantar shine abu wanda yake mafi fadala mafi kamala wallahu ta'ala alam na'am ban gane ba
misali mutum ya baka jikin shi
da hannu
in yi ɗanyen haka da sai hidda kayan da fata sai sa wani kwafi sai yi rushe ba wanka da sai ya wanka ya duk da kushe wani wani wadannan da ya sa da kwakwai da kai shi da kushe na ko wani ɗanyen ya taɓa shi don mutum har misali yanzu mutum ya bayar da iya ya rubuta da wanka
sai ya hudda wannan ya sake wani shi aslan mani a maza abu wannan hada mafi rinjaye malumai da suka kai kusan ma jamhurin malumai sun tayi kan mani ba najasa bane ba saboda Aisha mi take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya taba jikin shi tafruquhu farkan kankare shi ma take yi manzo Allah ya tayi sallah da kayan shi shi menene kurmu abu ne wanda kamar kaki ne kaga kaki ai ba najasa bane ba amma dai kuma ram dan adam bata mai dadi ya ganshi a cikin wani ko kuma ya huto a cikin shi haka shi ma mani amma dai asalan shi ba najasa bane ba inda zai taba jikinka ka tai kai sallah da wannan kayan babu wani abu a wannan sai dai mi yayi shine ka wanke kamar yanda Aisha tana kankarewa manzo Allah kuma tana wanke mi amma dai in ba ayin ba wani abu asalan shi ba najasa bane ba ba najasa bane ba shine wannan dan dayyanta ka wannan bata ma jikin bata ma kayan ka komai kuma da zaka dan sanya dai ka kawar da shi dai shine dai abin da yake inda kuma zaka mance kai sallah kare shi sallah ka tai she kurum dai abu ne wanda rai take kyamata ganin shi to shi kuma duk abin da rai take kyamata ganin shi to kada ka tada mu wani wanda yake wannan nisantation da shi yayi saboda kuma da kai waje na tsabta mutun ya nisanci kanshi da wannan abin duka yayi
amma dai shi aslan shi ainihin karan kanshi shi mani ba najasa bane ba ba najasa bane ba wallahu ta'ala alam lokacin namu ya ja insha Allah abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana iyayen mu da kakannin mu da malaman mu Allah sanya aljanna ita ce makomansu bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana Allah ya mana albarka yi wa abin da ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka ya yi wa sauran kanukan mu albarka marasa lafiyar mu dake gida dake gidan likita muna fatan ubangiji ya koro musu bangan sauki ya sanya abin da suke juyayi da shi kafara ne a gare su اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب